yan uwa masu girma, muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Ya ku masu imani, mu ji tsoron Allah matuƙa jin tsoro. Duk wanda zai yi magana ya yi ƙoƙarin kiyaye maganar shi ta zamanto ta gari. Mu san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu daga rai guda, shi ne annabi Adam alayhi salam. Ya ku masu imani, mu ji tsoron Allah matuƙa jin tsoro, mu kiyaye imaninmu, mu kare imaninmu har mu iske subhanahu wa ta'ala. Muna masu imani, ya ku masu imani, ku san cewa babu magana ingantacciya ta gari wanda babu shakku a ciki ko kokonto kamar magana Allah. Alƙur'ani kenan, da ko manganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisan shi ingantattu. Ya ku masu imani, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin Alƙur'ani mai girma, ya ku masu imani ku ji tsoron Allah, ya ku masu imani kuma Allah da'a, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a, sai kuma shuwagabannin da Allah ya sa su ne shuwagabanni a gare ku, to waɗannan da'a a gare su imani da kuma biyayya. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo yi mishi da'a da yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a, sai ya gama da shuwagabanni saboda girmamawa, saboda kuma samun zaman lahiya da kuma samun lada ga duk mai imani idan ya bi wannan umarni na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Rashin saban Allah akwai abin da ke biyowa. Idan mutum aka ce kama Allah da'a ya ki yake abubuwan da ya ga dama, to lalle tabbas mun yi imani a gobe kiyama akwai abin da zai same shi mara kyau. Idan aka ce kai mai imani kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a, ka bi addini kamar yanda ya zo da shi sai ka kiya, to muna da imanin tabbas a gobe kiyama akwai abin da zai biyo baya. To haka kuma Allah sai ya goya yi ma shuwagabanni da'a, saboda akwai abubuwa na amfani ga jama'a, kuma haka kiyaye, rashin kiyaye wannan akwai abin da yake faruwa. Ya ishe mu misali, rayuwa ta yau da gobe, duk wanda zai rayu ya ga ya ake shugabanci, ya ake mulki a duniya, ko ya ake rayuwa mutane da shugabanninsu, lalle tabbas a wurare daban-daban duk mai hankali zai iya kiyasi, zai iya kamantawa, zai iya misaltawa, ya ga cewa ga rashin da'a inda ta kai, ga kuma yanda da'a inda ta kai. Wannan abu ne wanda yake sananne, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce, idan kuka yi jayayya cikin wani abu na addini, wani ya ce wannan abin addini ne, wani kuma ya mishi musu ya ce a wannan ba addini ba ne, to ina za a je raba garrama? Allah ya ce ku koma Qur'ani, ku koma Qur'ani, ku koma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Koko musulmi ne guda biyu akan rashin sanin addini, wani ya ce wannan sunna ne, wani ya ce wannan bid'a ne, ko wani ya ce wannan daidai ne, wannan ba daidai ba ne, wannan halaka ne, wannan haram, ana ta jayayya, to jayayya ta kare tunda Alƙur'ani yana nan a tare da mu, ga kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, waɗannan su biyu su ne raba garrama. Kenan idan aka yi jayayya ga wurin da Allah ya ce mu zo, za mu samu abin da za mu samu waraka a ciki, shi ne littafin Allah Alƙur'ani akan fassara ta magabata da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma ingantattu daga cikinsu. Allah ya ce za mu yi haka ne in mun yi imani da Allah da ranar gobe. Allah ya ce wannan shi ne mafi alheri, wannan kuma shi ne mafi kyawun tafsiri ko kuma kyawun bayani. A ce yau gashi an yi garrama, Alƙur'ani ya raba garrama. A ce yau gashi musulmi biyu suna garrama jayayya akan addini. A ce ga wani hadisi na ingantacce na manzo Allah shi ya raba musu garrama. To Allah ya ce wannan abin haka ake so, wannan abin yayi kyau. Yan uwa masu daraja, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya mini biyayya ya ma Allah da'a, duk wanda ya mini biyayya kamar ya ma manzo Allah biyayya, duk wanda ya saba mini in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya saba ma Allah, sai kuma ya ce duk wanda ya ma shugaba biyayya to ya mini biyayya, wanda ya saba ma shugaba ya saba mini. Kaga daidai ayar, daidai hadisi sallallahu alaihi wasallama anan yana so ya karantar da mu ne, duk yanda muka kasance a rayuwarmu ta yau da gobe, to ya kamata a ce akwai shugaba, wannan shugaban kuma a mishi biyayya. So da yawa mutane in aka ce shugaba, sai mutum ya riga diba shugaban kasa wanda shine kololuwa, shine na ƙarshe. A'a, sallallahu alaihi wasallama karantarwa da ya mana ya ce ko mutum biyu za su yi bulaguro, to a samu shugaba, sauran biyu mabiya ne, shi zai ce mu zauna ana mu huta, mu ci abinci a can, mu yi sallah a can, mu riƙa tahiya, tahiya mai tsari, amma ba wai an ce shugaba ana nihin kololuwa ba, wannan kololuwa shine ramba guda, amma duk wanda zai kasance a garin ku ne, a unguwar ku ne, shugaban kabila ne, shugaban makaranta ne, shugaban menene, in dai aka ce wannan shugaba ne ko shugaba ne na tahiyya za a yi wata bulaguro, to duk wanda ya mishi da'a ya ba manzo Allah da'a, wanda ya ba manzo Allah da'a ya ma Allah da'a. Duk wani shugabanci sai inda ba a biyayya shine a ce wa iyazan billahi akwai saban Allah, to anan ne haƙƙin Allah ya yi haƙƙin shugaba, haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙƙin shugaba. Amma idan shugaba yana kan daidai, shugaba yana kan umurni da mai kyau, yana hada mummuna, to ya zama dole, ya zama wajibi a yi mishi da'a. Wani hadisin na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku masu imani ku riƙa ji kuna biyayya, ba a son gardama, ba a son jayayya, ba a son maganganu irin na hutsuruma wanda za su kawo tashin hankali ko kuma rashin zaman lafiya. Sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da an sa muku shugaba wani bawa, a wancan lokacin sallallahu alaihi wasallam yana magana da larabawa ne, akwai jiji da kai, akwai kabilanci, akwai kaza, akwai kaza, sai wanda imani ya danne wannan kabilanci nashi, ko kuma sai wanda wannan imani ya danne duk wani abu nashi, to yanzu musulunci ne kadai. To shine manzo Allah ya ce to in dai a rashin daraja ne ko bawan gidanka aka ce shine shugabanka, to ka bi shi, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, zaka samu lada kuma akwai amfani a ciki. Allah subhanahu wataala ya san abin da ya tsara, shi ya halice mu, kuma ya san ko mu su wane ne, kuma ya san wace irin rayuwa za ta gyara mu subhanahu wataala, inda za ku diba wurare da yawa, inda za a samu turjiya tsakanin shugabanni da talakawa, to lalaci zai yawa da kashe-kashe da kuma rashin gane ma juna, musamman irin abubuwa na demokradiyya da ake na siyasar demokradiyya, sai a yi zanga-zanga a kashe wasu, a yi zanga-zanga a kawo su gasu, a yi zanga-zanga a yi kasa, wani shugaban ya gudu, wani shugaban yana nan, wani ya kashe wancan, har dai rasa samu, har ma wasu su ja wani wuri ma su ce ma kasan ma su sun yanka ta ko ta su ce, abubuwa da rashin zama, me yake kawo wannan rashin da'a ga shugaba. Kowa zai iya zagin shugaba, ya zazzage shi, ya gaya mashi manganu wanda ya ga dama, ya la'ance shi, ya tsine mashi, shi ko in shugaba ya tsinu, to tsinantakan tana komawa zuwa talakawa ne, ku za ku sha wahala, mu za mu sha wahala. To shi sa musulunci tsari gare shi, yi ma Allah subhanahu wataala biyayya da manzo Allah da kuma shugabanni, wannan ibada ne. Duk mai imani ya kamata ya san da wannan, ɗan uwa masu daraja, ɗan uwa masu girma, lalle ne tabbas wajibi ne aqida ta ahlus sunna wal jamaa, in aka ce wannan shugabanka ne to dole ka yi mishi biyayya, in dai ba cewa bai ka saba ma Allah. A hakan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi da Imam Muslim ya rawaito shi, yace zaka ji zaka yi biyayya ga amiri, shugaba kenan, yace koda ya bulala ka a bayanka, shugaba ne ya kama ka yake maka bulala, sahihan malace manzo Allah yace wannan ma ba dalili bane akan cewa ka yi mishi tawaye, yace kuma ko ya amshi dukiyarka, irin shugaban da za su rubuta ciki da kudin talakawa, ya yashe komi, ya sa aljuhun shi da shi da wanda suke kusan shi, to hakan ma ba dalili bane na cewa babu ruwana da shi ko kuma ni ba shugabana bane, inji manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Dan uwa masu girma, wannan shari'a ce, idan mutum yana son imani, idan mutum yana son ladan Allah, yana son zaman lahiya, to dole ya bi shari'ar Allah tunda shi musulmi ne, a matsayin mu na musulmai mu bi shari'ar Allah idan muna son zaman lahiya. Dan uwa masu daraja, yana daga cikin manyan abubuwa wanda yake na aqida ta ahlus sunna wal jamaa, yi ma shugaba biyayya, suka ce asali ne babba daga cikin asali na aqidar musulunci. Dalilin faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk mutumin da ko kuma wanda suka yi alheri a cikin ku shine shugabanninku, wanda kuke son su kuma suna son ku, kina a samu soyayya, a samu gane ma juna, a samu wani yanayi mai kyau tsakanin shugabanni da talakawa. To sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yayi komi alheri, yace za ku rika musu adda Allah shirye su, su ma kuma suna muku adda Allah shirye ku, Allah sa ku bi su. Sallallahu alaihi wasallam sai ya ce amma mafi sharrin mutane ko mafi sharrin shugabannu shine wanda za a ce shi baya son talakawan, su ma ba sa son shi, kullun suna tsine mishi, shi ma yana tsine musu. To iyazan billah, wannan shine mafi sharrin zama, irin zama dai da mutane za su yi a wannan duniya, inji manzon tsira sallallahu alaihi wasallam. Sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah, in shugabannin ba ma son su, ba sa mana adalci, ba sa mana kaza, mu huddo takobi mu yake su mana. Sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a, in dai suna sallah to bai dace ba, bai kamata ba. Sai ya ce idan kuka ga wani abu mara kyau ga wanda yake shugaba ne, to aikin shi ne zakaki, amma ba shi ba. Manzo sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu ne akan cewa diyan da ya kasance a jahalin da ka kasance kada ka sake ka janye hannunka na mubaya'a ko kuma na da'a ga shugaba. Wannan kuma da yawa abubuwa suna karantar da mu haka. Ku diba irin abubuwa da suka wuce can baya wanda ake cewa Rabiul Arabi, wata guguwa da ta tashi kasashen Larabawa. Dole sai a yi demokradiyya, dole sai a yi kaza. Shugaban da yake sama sai aka mishi tawaye, aka yi ta kashe-kashe. Wurare da yawa, wasu kasashe yanzu sun zauna, wasu kasashe har yanzu shekara 15, shekara 10, shekara 8. Dalilin saba ma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dalilin saba ma umurnin Allah, sai ga mutane sun rasa inda za su shiga. Misali na karshe-karshe shine Kadiba Sudan, wanda mutane ana zaune haka kawai suka ce su babu ruwansu da wannan tsari na mulki, shi wannan shugaba ya rike shi kadai, dan shi bai da dabe da kaza balle a ce gado, a'a suka ce ya rike shi kadai, dole ayi demokradiyya, dole ayi siyasa, aka ta zanga-zanga, daga nan kuma aka shiga yaƙe-yaƙe har yanzu. Wani lokaci a labarai ma mun cewa ake da su, kuma ana sakace mutane kuma duka musulmai ne. Kaga kenan, saba ma umurnin Allah da saba umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, akwai uquba wanda take zawwa. Yanzu in ka diba kasashen Yemen ce za a ce kasa ta zamana lahiya, ko kuma Suriya, ko kuma Lubnan, ko kuma miya ake cewa Libya, ko ina ne, duka ga sunan kasashe wanda aka tuce su suna zaman-zaman su, suna zama da shugabannin su, suna jin daɗi. Babu ma kamar ƴan Libya, wanda a wancan lokacin a duniya dai an ana neman talaka wanda ya kowa morewa, to sai ka samu talakan Libya. Amma aka ce Gaddafi ya rike mulki, yana abin da ya ga dama kaza kaza kaza, aka zo aka ta zanga-zanga, aka yi ta kashe-kashe. Yanzu kasar Arabe take, ko kuma kowa ya kama inda yake so. To kaga kenan, irin waɗannan abubuwan kururuwa su wane ne? Turawan Yamma ne. Turawan da suka zo suka yi mulki mallaka su ne suke wannan kururuwa, don su samu abin da za su ja. Su kullum intere ne, abin da za su samu, ko akwai petrol a ƙasar, ko akwai zinariya, ko akwai iraniyam, ko akwai kaza, duk abin da za su samu. Babu zancen a zo a zauna lahiya, ko su saya, ko su yi kaza, da ƙarhi ne. Ku kuna can kuna faɗa, su kuma suna nan suna ɗaukar arziki. To shi yasa mu a matsayinmu na musulmai, shawarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu game da shugabanci, irin tsari da musulunci ya bamu game da shugabanci, in mun bin shi, to irin waɗannan abubuwan ba sa faruwa, ba a samu irin waɗannan abubuwa. Amma haka kawai saboda abin duniya, mutane su rasa rayuwa. Kaga rayuwar ɗan adam ɗaya lak, a ce ya ta salwanta, ba karamin tashi hankali ba ne, balle a ce 150,000, ya zambila Allah kare mu. Dan wa masu daraja, shugabanni su san cewa su ma Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya dora a musu biyayya, to su ma Allah ya dora musu wani babban haƙƙi, shi ne na talakawansu. Yanzu kamar misali shugaban Nijar, ko kuma prime minister, ko ka zo ministrori, ko ka zo gwamna, ko ka zo kaza, kowanne shugabancin a cicire yake, wannan ga matsayin shi, wannan ga matsayin shi. To kowa sai Allah ya tambaye shi waɗannan mutane da aka bashi cewa ya kula da su, kuma su rika tuna hudan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah da ya ba annabi Dawuda alayhi salam mulki, sai ya ce mishi, ya Dawuda mun baka mulki, sai Allah ya ce mishi, amma ka tsaya ka yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya, kakka bi san rai. Kenan wanda ya cancanta ya cancanta, wanda bai cancanta ba bai cancanta ba, wanda ke rawar haƙƙi a bashi haƙƙin shi, wanda ko ba haƙƙin shi bane ko ba haƙƙin shi bane. Adalci da rashin san rai, wannan annabin Allah ne Allah ke gaya mishi haka. Shi yasa wannan babban aya ce ga duk wanda Allah zai ba shugabanci, ko tun daga shugaban ƙasa har zuwa ƙaramin shugabanci, to Allah subhanahu wataala ya ce ka riƙa tunawa Allah ne ya baka wannan mulki, kuma kai adalci, ka ji tausayin talakawa, kai abin da zai amfane su duniya da lahira, ka kare musu imani, shine abu lamba guda, ka kare musu musulunci, in yaso kuma ka kare musu rayuwarsu ta yau da gobe. Allah subhanahu wataala sai ya ce, ya kai Daud, kada ka bi san rai, dan idan ka bi san rai za ka bar hanya wadda take ta Allah subhanahu wataala. Ya ce lalle ne, tabbas mutanen da suke bin san rai suna da azaba mai raɗaɗi a gobe kiyama, saboda kamar sun mance da cewa babu kiyama. Mutum da yake rayuwa babu ruwan shi da Allah ya ce, manzo Allah ya ce, babu ruwan cewa wannan halak ne wannan haram ne, babu ruwan shi da cewa ya kamata mu yi kaza Allah yana so, mu yi kaza Allah baya so, rayuwa yake karazibe. To wannan mutumin ko baka ce ba ni ban yi imani da kiyama ba, to a maganarka, a aikinka, lisanul hal, to ka ce babu kiyama, tunda aikinka ba aiki bane na mai tunanin cewa akwai kiyama wanda za a tsaida ka. Allah ya ce maka, dan mi kai kaza, wa baka umarni, dan mi kai, me yasa baka bi umarni na ba, kuma zaka bada amsa. Kaga kenan, duk mutumin da ya imani da cewa akwai wata ranar gobe zai tsaya yayi abu wanda ya dace, zai tsaya ya gyara aikin shi, duk wani aiki mara kyau zai nisance shi. Allah ya samu dace. yawa masu girma mu san cewa yana daga cikin babban daraja da musulmi ya kamata su yi ko kuma a rayuwa ta yau da gobe musamman idan ana zama tsakanin shugabanni da talakawa to talakawa ya kamata su rika ma shugabanni addu'a na cewa su zamanto mutanen kirki su zamanto masu imani su zamanto shiryayyu akan hanyar Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda wannan akwai amfani ga talakawa idan za a ce shugaba mai imani ne kenan zai tausayi idan shugaba yana kan hanyar addini kenan zai bar addini ko kuma zai haɓaka abin da ya shahi addini idan shugaba shiryayye ne zai hana duk wasu abubuwa na saban Allah ko daga ina ne ko karami ko babba saboda ya san me yake yi saboda ya san musulunci ya san imani ya san halaka ya san haram ya san umarni kuma ya san hani to waɗannan suna daga cikin manyan abubuwa wanda ya kamata a ce mu a matsayinmu na talakawa kuma mutum idan ka aikata haka zaka samu ladan Allah kamar ibada ne kake Fudail bin Iyad daga cikin manyan magabata yake cewa inda za a ce a duniya Allah ya ce ina da addu'a ɗailak kuma in nayi ta za a karbu yace to ba kaina zan ma ba zan ma shugaba ne saboda idan shugaba ya daidaita ya gyaru to lalle tabbas ni ma zan samu alheri kenan kowa zai samu alheri kuma za a samu albarkar duniya za a samu albarkar lahira kenan kun ga wannan hikima ce daga cikin hikimomi na malamai magabata wanda suka wuce masu tsoron Allah wanda suka san yau da gobe da kuma wanda suka san abinda Allah subhanahu wataala yake nufi da irin ayoyin da muka karanta da kuma wannan hadisi na manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan kowane lokaci ko shugaba ya kuskure ba a cewa Allah tsine ko Allah kaza a kamar kana lalata kanka da kanka ne kamar danka ne yayi wani laifi ka tsine mishi ko kai kaza addu'a mara kyau a ga kamata ka ce Allah shirye ka Allah dora ka hanya Allah saka gane to haka shi ma wannan amfanin shi ya same ka amfanin shi ya samu jama'al musulmi gaba daya kuma shi da musulmi abinda ake so kada ka rika diba kai entaren kanka kadai ko kuma abinda zaka samu kai kadai ka rika diba al'umma musulmi cikin wani hali suke kuma yaya muke rayuwa meye zai gyara mu meye baya gyara mu ba meye zai zamanto daidai musamman kuma abinda ya sha imanin mu menene zai kare mana imani menene zai kare mana musulunci sai mu zamna lahiya da mu da shugabannin gaba daya talakawa da duk abinda masu kudi ne da masu noma da masu aikin gwamnati kowa sai ya samu yanayi wanda yake mai kyau amma Allah kiyaye musibu irin wannan na duniya jarabawa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah ya kare mana imanin mu Allah ya kare mana musulunci mu Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin bayan shi nagari mabiya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hakika Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين muna tawassuli ga Allah subhanahu wataala ga ayyuka mukawa wanda ba su da lahiya daga cikin mu Allah subhanahu wataala ya ba su lahiya duk wanda suke da wata damuwa ko wata bukata ta alheri Allah ya yi damuwa kuma Allah ya biya bukatun wanda suke da alheri Allah subhanahu wataala ya kare mu da kariyar shi Allah ya ba mu damana mai albarka Allah ya kare wannan damana ta mu idan ya banya ta huto Allah subhanahu wataala ya kare ta Allah sanya mata albarka Allah madaukakin siyar sarki muke roko ya kare mu da kare shugabannin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wata dama da hazaka ta hakika da kuma tsoron Allah na tausayin talakawa da aikata aiki wanda zai amfani ɗan Nijar gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ya kare sauran musulmi Allah ya kare iyakokin mu Allah ya kare sojojin mu kuma ila salatu rahimakumullah